إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar Lahadi 27 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 9 ga watan Mayu shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 264 cikin jerengir karatukan littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكفسني للسنة ابن قيم الجوزية الشيخ الإسلامي رحمه الله لتافن زاد المعاد موسوعة لتاريخ من زمان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوميد روان كني دنغني دبياني أكن تفرك من زمان الله صلى الله عليه وسلم نسار الرأيوسة da yadda yake gudanar da al'amuran addinin sa da hulɗarsa da mutane malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim al-Jawziya game da wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin tafin Zadul Ma'adi ne a halin tafiya inda yaje kasar Makka don aikin haji nesa da iyalansa nesa da ainihin wato kayan aikin sa Allah ya saka mashi alkhairi muna ci gaba da bibiyan wannan malami Allah ya saka mashi alkhairi inda yake mana tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana mana darussa akan tarihin yaƙin Khaybara yaƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsakanin shi da Yahudawa kuma Allah ya bashi nasara akan su zamu tashi inda yake cewa wa fi hadhihi al-ghazati summa rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مكشم شاة مشوية قد سمتها ما لن يتشي أولا يكينا خيبرا أولا يكينا أكسا محادثة تقبا دا أكسين ياوى النبي صلى الله عليه وسلم أتكنا من وتأر أقيا وفي هذه الغزات أولا يكينا ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم aka sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato guba a cikin wani abu yace ahadat lahu zainab bintul harith alyahudiyyah wata mata mai suna zainab ir harith ba yahudiya imra'atu salam ibn miksham matar wani babban ba yahudi mai suna salam dan miksham ita ce ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta ta aika mishi da kyautan shatan wata akuya wato naman akuya mashwiyatan wanda aka ainihin wato soya shi ko aka akai balangun sa kad sammata ashe ta riga ta sanya wa wannan nama guba kamar yadda Aliyu na Mangi yake fadi a cikin infiraji da yake cewa an yi sammu gami da cinya an ka bashi cikin an ka bashi akan menene ma hamayya dan yawan ladabi da kunya yace ba bisa kan rashin sani ba haka malamin mun yake fada Allah ya gafarta mai cewa an yi sammu a jikin cinyar akuya dan kiyayya wa shine hamayya wato dan rashin mutunci irin na Yahudawa suka bashi shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama dan yawan ladabin shi da kunyar sa da kawaicin sa yace ba wai dan bai sani ba haka ya fada idan yake akwai dan abin nan gyara a cikin magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai yana sane yace ba sai dai fara cin ne sai Allah subhanahu wataala ya sanya wannan naman akuyan yayi magana ya ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu zo mishi malam yace wasu ilat aka tambaye ta wasu alat tayi tambaya da tace ayyul lahmi ahabbu ilayhi wai wani irin nama ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so faqalu sai suka ce azira'u yana son kafar akuya ta gaba yana son naman cinyar gaba ta akuya to ta ji haka fa aktharat min as-summi fi dhira'i sai ta yawaita wannan guba. Guba ce ta hada ta da wasu ƴaƴan itace da wani ɗan abubuwa da suke hadawa, wannan poison sai ta zuba shi da yawa a inda take tsammanin cewa nan ne inda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai fara ci. Falamman tahasha min dira'iha, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gutsiri naman wannan ainihin a cinyar gaba ta akuyan nan, akhbarahu dhira'u bi annahu masmum. Allah cikin hikimarsa da irin karama da mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya baiwa wannan kafar akuya dama ta yi magana. Wannan kafa akuya ta gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ni fa an sanya mun guba. Haka wannan bayani yazo a cikin riwaya al-Imam Abu Dawud da yake riwaya ta da isnadi wanda yake da dan rauni. Haka riwayar al-Imam Abu Abdullah al-Hakim shi ma tashi tana da rauni. Amma riwayar Abdurrazzaq As-San'ani dake cikin musannaf wannan ta inganta. Haka riwayar Imam Darimi da isnadi kyakkyawa, da wata riwaya ma har ila yau a cikin littafin ainihin wato Dalailun Nubuwa na al-Imam Abubakar al-Baihaqi. Daka ya tabbata wannan kafar akuya ta gaba ta yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sirranta mishi. Wannan kuma daga cikin dalail ne na annabta da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Duk akai haka malam yace falafadha al-ukla, sai ya tofar da abin da yake, ya fidda shi, ya furzar da shi daga bakinsa. Thumma qala, sannan yace ijma'u li man hauna min al-yahud. Nan da nan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada oda yace dukkanin Yahudawan da ke kewaye da wannan waje, to a ji a tattaro mai su a kawo su. Fajama'u lahu, aka tattaro su duk aka ce ku zo, Annabi yana da magana da ku alaihi salatu wassalam. Fa qala lahum, sai yace musu inni sa'ilukum an shay'in fa hal antum sadiqiy fi, zan muku wata tambaya ko za ku gayan gaskiya. Qalu na'am, suka ce i za mu gaya maka gaskiya ya Abul Qasim. Fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sai manzo Allah ya ce musu man abukum, sai fara gwada su kafin ya kai kan asalin tambayar da zai, sai ya ce wane ne baban ku. Qalu abuna fulan, suka ce wane ne baban mu. Qala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kadabtu, ƙarya kuke. Abukum fulan, wane ne baban ku, ba wanda kuka faɗi ba. Qalu, suka ce sadaqata wa barirta, ka faɗi gaskiya kuma ka yi daidai abin da ka faɗi. Qala ya ce hal antum sadiqiyya an shay'in in sa'altukum anhu, to yanzu da kuka gane cewa ko kun yi ƙarya zan gane, ko za ku gayan gaskiya idan na tambaye ku. Qalu na'am ya Abul Qasim, suka ce ƙwarai kuwa ya baban Qasim, haka suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alƙunya. Wa in kadhabnaka, suka ce in ma mun maka ƙarya, arafta kadhibana, ai za ka gane, kama araftahu fi abina, kama yadda ka gane da muka ambaci baban da ba baban mu ba. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce man ahlun nar, to suwaye za a sa a wuta. Faƙalu, suka ce na kunu fiha yasira, eh to mu ma dai za mu ɗan shiga wuta ne na kwanaki kaɗan. Thumma takhlufuna na fiha, sai ku ku zo ku maye gurbin ku al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Faƙalu lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya ce musu ikhsa'u fiha, ƙarya kuke yi, ku tabbata a cikin wuta. Fa wallahi la nakhlufukum fiha abada, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantsi da Allah har abada mu ba za mu mai gurbin ku a wuta ba. Wannan yana daga cikin dalilin saukar fadin Allah. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, sai Allah ya ce kul attakhastum indallahi ahadan, shin kun riki alƙawari da Allah ne, falan yukhlifa Allahu wa'da, in Allah ne muku alƙawari to baya karya alƙawarinsa. Am alallahi taftaru, ko ku ƙarya kuke wa Allah, kamar yake cikin suratul baqara. Akwai hadisi a cikin littafin Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi, wato al-Musaddarat kenan, da littafin al-Imam al-Baihaqi Dalailun Nubuwa, wanda a ciki ake bayanin cewa sun ambaci cewa wai sun kwana 40 kawai za su yi a cikin wuta, daga nan wai sai a fidda su, wai wannan kwana 40 din ma za a musu azaba ne saboda abin da suka yi na 40 na wato na abin nan. na na bautar dan maraki da sauransu wai shine za a yi musu azaba annabi ya ce musu ƙarya kuke ya ku Yahudawa mu al'umma ta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za mu mai gurbin ku a wuta ba ku ne za ku tabbata a cikin wuta ba ku imani ba Allah ka tsare mu daga wuta thumma qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake ce musu hal antum sadiqiyya ay shay'in in sa'altukum anhu to barin sake muku wata tambaya inji ko za ku gaya mun gaskiya qalu na'am suka ce za mu gaya ma gaskiya wannan karam qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace aj'altum fi hadhihi shati summan yace ko kun sanya guba a jikin naman wannan akuya da kuka kawo mun qalu na'am suka ce kware kuwa qala yace fama hamalakum ala zalika to me yasa kuka yi wannan aiki qalu suka ce aradna in kunta kadiban nastarihu minka nufin mu shine idan ƙarya kake yi kai ba annabi bane shikenan sai a kashe ka kowa ya huta wai in kunta nabiyyan lam yadurraka idan ko annabi ne kai da gaske to wannan abun ba zai cutar da kai ba ba zai kashe ka ba wannan hadisi asali yana cikin sahih bukhari a cikin kitabu tibbi babu ma yuzkaru fi sammi fi summi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da kitabul jihadi da wasu wurare haka na al-imamu abu dawud ya fitar da shi kamar yadda muka ishara da darimi da al-imamu ahmad ibn hanbal ta hanyar hadisi sahabi abu huraira allah ubangiji ya kara masa yadda amma kamar yadda muka ambata batun maganar da wato ita a kafar akuya ta yi wannan baya cikin bukhari yana cikin masalih da muka ambata waji'a bil mar'ati ila rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai aka zo da wannan mata gaba ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama fa qalat sai ta faɗa ta ce aradtu qatlak da annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye ta sai ta ba da amsa gaba gadi yake ba yahudiya ce ba ta da imani ta ce nayi nufin in kashe kai fa qala sai annabi ya ce mata alaihi salatu wassalam ma kana allah yusallitaki alayya allah ba zai baki dama ki kashe ba allah ba zai baki wannan dama ba yake ba yahudiya qalu sai suka ce ala naqtuluha sahabbai kina suka ce ya manzon allah shin ba ma kashe ta ba qala la nabi ce ku kashe ta walam yata'arrad laha walam yu'aqibha nabi sallallahu alaihi wasallama bai kula ta ba bai mata ukuwa ba wannan yana cikin bukhari da muslim ta hadisin sahabi Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda wahtajama ala al-kahin daga nan sai yayi ainihin wato yayi kaho akan kafadarsa wa amara man akala minha fahtajama sai ya umarci wato waɗanda suka ci wannan abincin suka ci wannan nama yace to kowa ya je a masa kaho fa mata ba'du wasu su sirra su wa ikhtulifa fi qatlil mar'a an yi sabani game da kashe wannan mata shin annabi alaihi salatu wassalam ya kashe ta ko bai kashe ta ba fa qala az-zuhri al-imam az-zuhri yace aslamat ta musulunta ne fatarakaha da aka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale ta wa dhakarahu abdur razzaq rubaki san'ani shi an bace wannan amma amr ibn anhu daga ma'mar ibn rashid daga imam az-zuhri thumma qala ma'mar wan nas taqulu qatalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'mar yace to amma fa wasu malamai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe wannan mata qala abu daud al-imam abu daud as-sistani a cikin as-sunan dinsa yace da shi baya ga shi kuma haka al-baihaqi shi ma ya ruwaito wannan magana da ba a ambata ta hanyar wannan isnadi na al-imam abu daud abu daud yace haddathana wahb ibn baqiya qala haddathana khalid an muhammad ibn amr an abi salama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ahadathu yahudiyatan bi khaybara shatam masliyatan wa dhakara al-qissa yace daga wahab ibn baqiya al-wasi malam musa abu dauda da muslim da imam an-nasa'i wahab ibn baqiyata al-wasi wanda ya rasu ne shekara ta 239 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga nashi malamin shine khalid ibn abdullahi al-wasi shi ma wanda shi kuma cikin rijalul jama'a ne rasuwarsa shekara ta 183 ko kuma 179 bisa sabanin malamin daga Muhammad dan Amru dan Alqama dan Waqas, Muhammad ibn Amru ibn Alqama ibn Waqas, masu suna Muhammad ibn Amru a cikin masu riwaya suna da yawa, amma wannan shine mai riwaya daga Abu Salama ibn Abdurrahman. Shi Muhammad ibn Amru yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim. Muslim ya rawaito hadisin shi makruna ya rasu shekara ta 144 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Shine yake riwaya daga tabi'i cikin malamai Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf. Haka kaga kenan wannan isnadi ne mursal. Kuma Abu Salama tabi'i ne yace manzon Allah kaza ya faru shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ahadathu yahudiyatun bi khaybara shata, wata mata ba yahudiya ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallama kyautan wata akuya masliya wacce take soyayya an riga an soya ta ko an gasa ta. Wa zakara al-qissa, sai ambaci labarin. Wa qala, cikin labarin yace fa mata bishr ibn al-bara ibn ma'rur, sai wannan bawan Allah cikin sahabbai bishr ibn al-bara ya rasu, yana daga cikin wanda suka ci abinci. An ce bayan da ya gama ci nan da nan jikin shi ya canza, yayi ainihin wato ya zama kamar wani yellow haka, ya fara flushin ba da jimawa ba, ya fadi ya rasu. Fa arsala ila al-yahudiyya, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika aka tambayan mishi wannan mata, ma hamalaki ala alladhi sana'ati, garin yaya kika yi wannan aiki? Qala Jabir, fa amara biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qutilat. To wannan akwai kuskure a nan wajen cewa da ya qala Jabir, to kamar wani hadisi ne ya shiga cikin wani, kuma muka lura waccan kissa ce da aka ruwaito ta hanyar Abu Salama da Dan Abdurrahman. Idan ku ya tabbata mursali, to ba za a samu magana sahabi a cikin ba, domin idan sahabin ne ya faɗa ya zama ba mursali ba ke. Abin da ya kamata ya zama shine akwai wata riwaya daban ta ainihin Jabir wanda ke cikin wannan littafi na Abu Dawuda, ita ce sai ta shige wa Malam Ali dan Allah ya gafarta mishi. Kamata ya ce misali fa zakara nahwa hadisi Jabir, a cikin hadisi Jabir din shine fa amara biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qutilat, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni sai aka kashe ta. Wannan yana cikin sunan ta Imam Abu Dawud a cikin Kitabud Diyat da wannan isnadi wanda yake mursal. Qultu, ni al-Imam al-Hafiz ibn Qayyim al-Jawziyya sai nace wa kilahuma mursal, hadisan guda biyu mursalai. Kaga in hadisin Jabir ne akwai Jabir a cikin sa, kaga ba za a ce mashi mursali ba. Rawahu wa rawahu Hammad ibn Salama an Muhammad ibn Amr an Abi Salama an Abi Huraira muttasilan, akwai ta riwaya daban wadda mun ishara zuwa gare ta, ita ce riwaya Abu Huraira wadda ke cikin littafin Al-Musaddarat na Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi da littafin As-Sunan al-Kubra ta Imam al-Baihaqi, ita ce wannan malai yake ishara anan cewa amma ruwaito wannan kissa ta hanyar ainihin wato Hammad dan Salama, shi ya ce daga Muhammad dan Amru dan Abi Salama, daga Abu Salama dan Abdurrahman Abi. Kaga riwayar Hammad wadda take irin riwayar Khalid ibn Abdullah al-Wasi daga Muhammad dan Amru daga Abu Salama dan Abdurrahman, shi Khalid sai ya kawo tashi mursala, shi kuma Hammad sai ya kawo tashi muttasila, yace Abu Salama ya ce daga malamin sa Abu Huraira. Da haka wannan ziyada ce ta fika tabbatacciya cewa annahu qatalaha lamma mata Bishr bin al-Bara, annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an kashe ta ne bayan rasuwan wancan sahabi da ya ci wannan naman ya sanadiyar rasuwarsa. Kenan a farkon al'amari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nufin ya ainihin mata ahuwa ya kyale ta, shine ma abinda Bukhari shi yayi babi a cikin Kitabul Jihad cewa babu idza ghadara al-mushrikuna bil muslimina hal yu'fa anhum, babun da ke bayani akan cewa idan mushrikai suka yi musulmai gadau, suka yi makirci, suka yi ainihin makarkashiya, ko shugaba na da yancin ya yafe musu ya ga maslaha, to farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya yafe mata, amma daga ƙarshe ya zama ta ɗauki ran wani, to yanzu akwai kisasi akan ran wannan bawan Allah, shine aka kashe ta. Wa qad ikhtulifa hal akala annabi sallallahu alaihi wasallam minha aw lam ya'kul, sannan amma yi sabani shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci naman ko bai ci ba, wa aktsarur riwayati annahu akala minha, mafi yawan riwayoyi sun tabbata akan cewa ya ci, kamar yadda muka ji daga abin nan malam Aliyu na Maji ko da yake cewa an yi sammu gami da cinya an ka bashi akan hamayya dan yawan ladabi da kunya ya ci ba bisa san ba bisa kan rashin sani ba kaga shi malu da mangi a waƙar shi ya tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya ci bu Allah ya gafarta mishi to yace da haka mafi riwayoyi sun nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gatsa nama ya tauna kuma wani bangare na nama ya shiga cikin cikinsa amma Allah sai ya kare shi bata iya kashe shi wa baqiya ba'da thalath ba'da zalika thalath sinina kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu bayan wannan haditha bayan wannan abu da ya faru Annabi sallallahu alaihi wasallama rayuwarsa ta ci gaba da wanzuwa a shekaru uku hatta qala fi wajhihi alladhi mata fi sai da yazo a cikin rashin lafiyarsa na rasuwa ne sai yake cewa ma ziltu ajidu min al-uklati allati akaltu min ash-shati yawm khaybara har yanzu ina jin damuwa ina jin ragowar ciwo na naman nan da na ci na akuyan nan a Khaybara fa hadha awanun qifa'il abba hai wannan shine daidai lokacin da wato al-abhar zai yanki al-abhar shine wannan jijiya da ake cewa ayota ayota wata babbar jijiya da ta ratsa jikin gadan bayan mutum har zuwa kasan kwankwasan shi kuma take kai sakonni muhimmiyar jijiya ce ban san me ake ce mata da Hausa ba asan duk wanda yayi karatun kimiyya ya san ta aorta a o r t a haka ne ko spelling din da Hausa me ake ce mata bata da suna da Hausa laka kenan jijiyan yau ba laka bane jijiyan jannai sai dai haka ba laka bane eh masu malaman kimiyya su san fahimta to wannan jijiya muhimmin jijiya ce a cikin dan adam tana kai sakonni da jini abubuwa iri daban-daban tana da abubuwa da yawa a cikin ta na ayyuka da take to ita ce al-abhar da larabci to a daidai lokacin Annabi ya ce lokacin yankewar ta yayi ma'ana lokacin da in mutun zai mutu ta kan yanke ta daina aiki ba wai ta tsinke ba sakonnin da ke shiga jikin ta za su dakata ina fata mun gane wannan za ta daina duk wani function da take in ta daina function shine za a samu tsayawar gani da ji da motsin jiki da sauransu muhimmin jijiya ce sosai a cikin mutum wanda Bahaushe yake cewa laka ta yi ita yake nufi ta yi jiji Bahaushe yace laka ta yi ita yake nufi amma kuma a kimiyyance abin da yake ce malaka ba shine wannan jijiya ba amma za ka ga Bahaushe kuma yana jingina ayyukan wannan jijiya zuwa ga laka yau babu laka babu karfi ko laka jike shi ta kariye ko ta tsinke kuma kamar ta haka wallahu a'lam yace hadha awanu qita'il abhar min wannan shine lokacin yankewan wannan babbar jijiya a jikin jikina Allah ya kara mu zalla sallallahu alaihi wasallama aminci da tsira da dukkaka qala az-zuhri wannan duka wannan labarin da ya kawo mana na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yana cin ciwon bayan shekaru uku to yana cikin sahih bukhari babun mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bukhari ya kawo shi ta'alikan ya kawo shi ba tare da cikin isnadi ba da yake cewa ainihin wato yunusa ya ce daga zuhuri daga urwa daga aisha haka ya kawo shi qala yunusu an zuhuri an urwata an aisha ya yanke isnadin daga farko ya kawo shi da sifatul jazmi kamar yadda ya saba al-imam al-hafiz ibn hajar a cikin fatul bari ya ce al-imam al-bazzar a cikin musnadinsa ya kawo shi da cikakken isnadi haka al-hakim an-naysaburi haka al-imam al-isma'ili ta hanyar ambasa ibn khalid daga yunusa bi hadal isnad ina fata mun gane wannan to haka nan kuma musa ibn uqba a cikin maghazi shi ma ya ruwaito shi da isnadi wanda yake mursali amma yana da shawahid da suka kara masa karfi alal misali akwai shahidi da al-imam abu ishaq al-harbi ibrahim ibn ishaq al-harbi ya kawo a cikin tafin gharibul hadith daka magana ce tabbatacciya tarihi ne mai inganci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa ya sanya wannan abin ya dinga taso mishi lokaci bayan lokaci yana jin alamar raguwar ciwo kamar yadda idan ka taba jin wani rauni ko ka taba fama da wata jinya ko an taba yi wa mutum kaman surgery haka
sati wani lokaci suka ji a wurin da aka yi dinkin ko wurin da kai karaya aka daure ko inda ka taba buguwa sai ya dinga tasowa da ciwo wani lokaci ko kuna to irin wannan ne wani lokaci sai ya ji ciwon ya taso mishi a cikin makogoro wani lokaci sai ya ji dan zazzabi wani lokaci ya ji ainihin kasala ya ta jin haka a jikin sa tsawon wannan shekaru صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى وقال موسى بن عقبة وغيره موسى بن عقبة دوانسا كما يدي كتكين دلائل النبوة نعى البيهك يجي وكان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر تراهم عظيم ذي ذي قال منا مقرأ أكام فايدة دي كتكين وانا كسا دبياني أكاشي سابمو دسورم بياني ذي ذي أجكين بابن دي منا مقرأ أكام fawaid dake ciki shi saban mu ta daruki zuwa gare shi insha Allah yace quraishawa da suke makka mutuna cewa yanzu a makka akwai tsabaragen kafirai mushrikai suna nan akwai ko musulmai musad'afina wanda muka ji bayani akan su tun a lokacin hudaybiya akwai wanda dama sun musulunta akwai wanda kuma sanadiyar zuwa hudaybiya suka yi alaka da wasu cikin musulmai ɗan uwansu ko dangin su ko wanda suka san su su ma sun musulunta da haka yanzu a Makka akwai musulmai to da aka zo aka bada labari cewa ai ga su Annabi can sallallahu alaihi wasallama sun fita sun tafi Khaibara gun waɗannan Yahudawa sai aka dinga samun murahana wato kamar a ce a gasa ko abin nan musu mene rihan da Hausa ce ni na ce kaza ne rifar wani kuma ce ni ko ban yadda ba ina abin da yan kwallo suke kaman beti sai ko ewa na sa kaza wanda ya ce na sa kaza to irin wannan abin sai ya dinga faruwa tsakanin Makka wa tabayu idan wani ya saka sai wani ya goye goyi bayan shi wani ya ce na saka dirhami kaza su Muhammadu za su ci nasara sai wani ya ce ni ma na kara sai wani kuma ce ni kuma na saka kaza ba za su ci nasara ba sai wani ya ce ni ma na kara aka dinga raguwa gida biyu haka fa minhum man yaqulu yadhharu muhammadun wa ashabu wasu na sai su ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi wallahi sai sun yi nasara wa minhum man yaqulu yadhharu alhalifani yahudu khaybara wasu kuma su ce a yahudawan khaybaran nan guda biyu da suke da muhalafa banu nadir da ainihin wato sauransu za su yi nasara akan su Muhammadu alayhi salatu wassalam da sahabban shi wa kana al-Hajjaj ibn Ilaq as-Sulami al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Ibn Hibbana da Abu Ya'la da Baihaqi a cikin dalailin nubuwa su fita da wannan labarin cewa akwai mutum mai suna al-Hajjaj ibn Ilaq as-Sulami dangin Banu Sulaim dangin su Khansa al-Khansa kada aslama wannan mutumi ya riga ya musulunta wa shahida fatha khaybara da shi aka je khaybara wa kanat tahtahu ummu shayba ukhtu bani abdiddar ibn qusay to mutum ne wanda yake attajiri mai wadata da aka yi zo makka ya aure sai idan mutum yana da kuɗi sai je aure a dangin da suke da sharaf sai ya zo daga ƙauyen su na banu sulaim sai ya aure a ainihin wato makka ya aure ta mata yar uwar dangin banu abdiddar to a sanadiyar da ya aure matar sai danginta suka zo suka kewaye shi yana ba su jari yana ba su aron kuɗi ana harkar kasuwanci yasa su a cikin dukiyarsa da sauransu to shi ne sai yake cewa wa kana al-Hajjaj mukthiran min al-mal wannan sahabi Allah ya huwace mai dukiya kanat lahu ma'adinu bi ardi bani sulaim yana da taskoki yana da store da yake aje dukiya a ƙasarsu falamma zahara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala khaybara yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara akan mutanen Khaybara qala al-Hajjaj ibn Ilat sai Hajjaj ya ce inna li dhahaban inda mar'ati to ina fa da tarin zinariya a gun matata wa in ta'lam hiya wa ahliha bi islami a lokacin ta je Makka sai ce in wannan mata ta ji labarin cewa na musulunta ita da ƴan uwanta fala malik ki za su taushe min dukiya za su yi mini babakire fa azalli ya manzon Allah ka bani dama fali asra in yi sauri in riga fali asra as-saira in yi gaggawa wa asbiqil khabara in riga labarin nan isa Makka wala ukhbiranna akhbara ka bani dama in ji zan faɗi maganganu na ƙarya idza qadimtu adraku biha amali wa nafsi zan ji faɗi magana da zan amfani da wannan maganganu in kare dukiyata da raina fa adin lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya bashi dama yace falamma qadima makkata da ya isa makka qala limraati sai ce wannan matan akhfi alayya wa ajmi'i ma kana li indaki min mali karki ga kowa na zo ki sauri ki tattara mun duk kudaden da ke hannun yan uwanki ki ce kowa ya dawo da kudaden fa inni uridu an ashtariya min gana'i muhammadin wa asali na samu labarin an yi kace kace da su muhammadu an kwashe dukiyar su ina so in je na sai gwanjo ganima zan je in sai duka kaya fa innahum qad istubihu ay an yi kace kace da su wa usibat amwalu an kwace dukiyar su wa inna muhammadan to iya iya nan ne abin da ke cikin littafin musnad imam ahmad ibn hanbal da ibn hibban daga nan da yace wa inna muhammadan shi kuma yana cikin littafin sirra ne ta ibn hisham ya hada ne saboda labarin sa da alaka yace kuma wa inna muhammadan qad usira ai na samu labarin ma an ce amma kama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin fursunan yaki yana hannun yahudu wa tafarraqa anhu ashabu kuma duk sabon ma sun watse gaba daya an warga ba su to duk irin kare da dinga shiryawa inda ba nan da izini ba ai da yayi ka to barago wa innal yahuda qad aqsamu kuma najima an ce yahudawa sun yi rantsuwa la tab'athan nabiyyi ila makka za su sa a kawo shi makka a zo a mai akile thumma la taqtulannahu bi qatlahum bil madina sannan za su kashe shi a gaban kowa sakamakon mutanen da ya kashe musu a madina wa fasha zalika bi makka nan da nan ka san bakin labari da saurin yaduwa before you say Jack Robinson kenan labarin ya buke ai kaza 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 washtadda alal muslimina wadannan musulmai masu rauni wannan labari sai ya tsananta gare su suka ji bakin ciki da takeici wa balaga minhu ya kai matuka wannan labari wajen bata musu rayuwa wa azhara al mushrikuna al faraha wa surura kafirai kuma suka fito suna ta murna suna ta yauwa alhamdulillah ai lokaci yayi ai kun ji labari ko fa dalla kai ana tafawa ana cewa ka ji labarin nan kuwa ai shikenan an gama da mutane fa balaga al abbas amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai labari ya kai gun al abbas radiyallahu anhu wato babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zajalatun nas wannan irin wato tamore da mutane suke wajabalatuhum da yadda suke ta ainihin kai kawo suna yada labarin wa izharuhum surura da yadda suke farin ciki fa arada an ya kuma wa ya khuruja sai nufin ya fita ya kama hanya Khaibar ya je ji labari da kanshi yana son ya atakabbut ke fan khazala zaharu sai abun hawan shi ya tabar da shi dokin yaki yaki tafiya ya kutse yaki kama ce kago kana da wani uzuri ka zo ka kunna mota ta kita shi kayi kayi batir yaki da kiragawa a tura amma ina shine fa falam yaqdir alal qiyami sai ka sa tafiya fadaa ibn lahu yuqalu lahu qusam sai kira wani dan shi mai suna qusam yace wa kana yushbihu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan dana shi dama sun yi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja'al al abbas yartajiz sai abbas ya dinga rera waka rajal yana wayarfa'u sautahu li alla yashmita bihi a'da'ullah yana daga murya yana yin ainihin wato wannan waka yana yin haka dan kada wani abokin gaba Allah wani kafiri ya zo ya mushi wata lalata yana cewa hibbi qusam shabihu dhil anfil asham nabiyyu rabbi dhil ni'am bi ragmi anfi marraqab ya dinga yi ma wannan yaro haka yana cewa hibbi qusam ya kai qusam dana da nake kauna ya kai qusam dana da nake kauna abun sona shabihu dhil anfil asham ya kai wanda kai kama da dayan dan nawa mai dogon hancin nan nabiyyu rabbin ni'am ya kai wanda kai kama da wannan annabin Allah mai ni'ima bi ragmi anfi marragab annabi ne ko kun ki ko kun so ko kun ki ko kun so annabin Allah ne dana wa hashara ila babi darihi rijalun kathiruna min almuslimina wal mushrikin nan da nan ba a ankara ba kofar gidan Abbas sai ta cika da mutane musulman su da kafiran su duk aka zo a ji labari minhum almudhiru lilfarahi wassurur wasu kafirai kenan suna farin ciki suna jin dadi wa minhum ash-shamitu al-mughri wani kuma na ta zage zage ya shiga cikin rudu wa minhum man bihi mithlu al-maut min al-huzn wal-bala'i wasu kuma kamar su fadi su mutu saboda bakin ciki da damuwa musulmai kenan falamma sami al-muslimuna zajar al-abbas wa tajalludahu fabat nufusu musulman da ke cikin wannan tawaga da suka ji abbas yana ta wannan waka da kuma yadda ya tsaya ya tirjiya ya daure yayi taurin rai shine tajallud sai suka ji dadi suka ji da suka dan ji hope ya dawo musu kasan koda abin nan ne wani bala'i ne faru kaga akwai wanda ya nuna jarinta sai saura masa su jajirce amma ga wani babba yana ta kuka sai kowa ya tsaye da kuka kowa sai ya kama kuka wadanna al-mushrikuna sai shi kuma mushrikai suka fara tsamanin annahu kad atahu ma lam yati suka fara labarin tunanin to ko yana da wani labari ne wanda su ba su da latest news din akwai wani latest news wanda aka yi breaking masa yanzu nan ba su da shi ba su da akhirul akhbar don haka sai ya ce thumma arsala al-abbas gulaman lahu ila al-hajjaj sayyidina abbas radiyallahu anhu sai kuma ya aika da wani bawan shi zuwa ga wancan hajjaj yace wa qala lahu sai ya ce mishi ukhlu bihi ka je ka kebance da hajjaj wa qul lahu ka ce mishi wailaka ma jita bi ka ce mishi kai canka ko wani irin labari ne wannan ka mana mugun labari wa ma taqulu me zaka ga mun ga mun gaskiya fallazi wa'ada Allahu khairun mimma jita bi ni na san abinda Allah ya wa annabi Muhammad alƙawari ya bin alheri ke da abinda ga wannan ba haka ya ban labarin cewa Allah ya mishi alƙawari ba wannan labarin naka anya gaskiya ne kuwa falamma kallamahu al-gulamu qala la da yaje kebance da shi ya gaya mishi sakon Abbas sai ya ce mishi ikra ala abil fadli salam dan ka je ka ce ina gaishe shi wa qullahu ka ce masa falyakhlu bi fi ba'd buyuti mu samu wani wuri ni da shi mu kebance a cikin gidansa hatta atiyu zan zo same shi a wani wuri daga ni sai shi fa innal khabara ala ma yasu labarin na gaskiya zai ba shi sha'awa zai burge shi ba wannan ne labarin na gaskiya ba wannan kawai wani tsari falamma balagal abdul al-abdu babad dari wannan bawa ya taho a guje da yazo kofan gidan Abbas qala abshir ya abul fadl ce albushirinka ya uga ya mai gidana fa wasabal abbas farahan ka annahu lam yusibhu bala'un qat dan da sai Abbas ya zabura cikin farin ciki da murna kamar wani bala'i bai taɓa faruwa da shi ba hatta ja'a ya taso ya iske ba wannan wa qabbala ma baina aini ya kama kanshi ya sumbaci gushin shi gushin bawa fa balarabe wanda bai zama kusa da bawan shi amma ja ya kama gushin shi ya sumbata saboda jin dadi fa akhbarahu bi qawli al-hajjaj ya bashi labarin ai labarin maran kai dade ba yanda aka faɗa bane kaji fa atakahu nan tare cin nan take ci mishi ka zama da ya enta shi kafin mai ga bashi labarin thumma qala sannan yace akhbirni gaya mini labarin cikakke qala yaqulu lakal hajjaj ukhlu bihi fi ba'd buyutika hatta ya'tiyaka dhuhran yace ka samu wani wuri na musamman ka jira shi zai zo maka bayan azhar falamma ja'a wal hajjaj wa khala bihi akhadha alayhi lataktumanna khabar da yazo wurin shi kafin ya bashi labarin sai ya ce to ka dauka muna alƙawari Abbas za ka boye mini labarin fa wafaqahu Abbas ya ce na yadda asiri ne tsakanina da kai sirri fa qala lahu al-hajjaj sai hajjaj ya ce mishi ji'tu wa qarifta ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khaybara na iso garin nan na bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ci nasara akan khaybar wa ganima amwalahu ya kwace dukiyoyinsu wajarat fiha sihamul lay takubban allah kibiyoyin allah sun gudana a cikin khaybara wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad istafa safiyata bint quyay li nafsi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba wa kanshi safiya ya a cikin ainihin ganima wa a arasa biha ya ma tare da ita walakin jiitu limali to amma nazo ne dan na kwashe dukiyata wa aradtu an ajma'ahu wa adhhabu bihi kuma ina so in tare dukiyata in wuce da ita wa inni sta'adantu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an aqula kuma na nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani dama cewa ina iya yin ƙarya fa azina li ya bani dama wa an aqula ma shi'tu yace duk abin da naga dama in faɗa mutaka zan hada kudade na fakhfi alayya thalasa ka bani wato abin nan ka jira ni kwana uku kar ka fada wa kowa labarin nan sai bayan kwana uku na riga na yi nisa thumma zkur ma shi ka sannan duk abin da ka gara maka fada musu komai gara maka fada musu rabi abin da ka gara ma qala fajama'at lahum ra'atuhum mata'a da kuma matar tana murna sai ta tattara mishi dukiyarsa thumma shamara raji'a nan da nan kuma ya kama hanya ya kama komawa falamma kana ba'da salasi bayan kwanaki uku atal abbas mura'atal hajjaji sai sayyidina abbas radiyallahu anhu ya koma gidan wannan mata ta wannan mutum fa qala yace ma fa'ala zawjuki ina labarin mijinki qalat dhahaba tace ai ya tafi wa qalat tace la yahzunka allah ya abul fadl za ta mishi kaman jaji ci to allah ya aka mun ji labari ashe bala'in da ya faru kenan kada allah ya tarbi ka da irin wannan bala'i laqad shaqqa alaina alladhi balagaka wallahi mun ma nan labarin da ya iske ka mun ji takeici labarin babu dadi tana kafura ma take wannan mujamala fa qala sai ya ce ajal haka ne wallahi la yahzuni lillah in allah ya so allah ba zai wulakanta ni ba walam yakun bi muhammadin illa ma ahab ma uhib kuma babu abin da ya faru da dana muhammadu sai abin da nake so fatahallahu ala rasulihi khaybar Allah subhanahu wataala ya bude khaybara ga manzansa wajarat fiha sihamul lay kibaudin Allah sun gudana a ciki wastafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama safiyata li nafsi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabi safiya ya aure ta fa in kana laki fi zawjiki haja falhaqibi ina baki shawara indai kina son mijinki to ke ma ki fita ki bi shi ko ya riga ya musulunta ta ci kala tace azunnuka wallahi sadika sai ina ganin ba wallahi gaskiya kake ga mun ba shawara ka bai kyauce kala sai yace fa inni wallahi sadiku ai ba zato bane na rantsa miki da Allah gaskiya nake ga miki wal amru ala ma aqul laki yadda kika ji labarin na kake kala tace faman akhbaraka bihadha to kai ina ka san wannan labari ba irin wanda muka ji ba kala yace alladhi akhbaraki bima akhbaraki wanda ya gaya miki abin da ya gaya miki shi ya gaya wannan labarin sun ba zahaba hatta ata majalisar quraish sannan ya kara tafiya yaji samu quraishawa suna zaune suna ta murna ana ta sambarka falamma ra'awhu da suka ganshi cikin kwarjini babu alamar damuwa ko takeici bai kama da wanda kwana uku dan shi yake kauna ya shiga cikin irin wannan ibtila'i ba qalu suka ce hadha wallahi tajalludu ya abul fadl suka ce kai gaskiya kana taurin rai wallahi taurin ka yana ba mu mamaki wala yusibuka illa khair kai ba ruwanka kamar ba inda ya same ka kamar kana cikin alkhairi qala ajal lam yusibni illa khair yace gaskiyar ku babu abin da ya same ni sai alkhairi walhamdulillah na gode wa Allah akhbarani alhajjaj bi kaza wa kaza kunji abin da ya gaya mu da haka wato abin da yake cewa ne kunji kunya fatan ku bai kai ba abinda kuke so bakin ku ya saru guntun kashi kamar da yara suke cewa wa qad sa'alani an aktuma alaihi thalathan li hajati wannan labarin abinda yasa ban gaya muku shi sai yanzu saboda Hajjaj ya roke ni cewa in koye labarin nan sai bayan kwana uku faraddallahu ma kana lil muslimina min ka'abatin wa jazain alal mushrikeen bakin ciki da damuwar da musulmai suke ciki na kwana uku nan sai ta tashi gaba da ta koma kan kafirai da mushrikai wa kharaja al muslimuna min mawadihim hatta dakhalu ala al abbas labari nan isa ga musulmai suka dinga fitowa daga gidajen suna babun abbas suna mishi murna da san barka ana wa juna murna fa akhbarahum al khabara ya ba su labari wa ashraqat wujuhul muslimina fuskokin musulmai suka yi fari suka ji dadi wannan dogon labarin kamar da muka ambata yana cikin littafin musannaf na Abdul Razzaq da wani bangaren sa al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi haka ainihin wato al-Haythami a cikin majmu'uz zawaid ya inganta isnadin haka akwai riwaya wanda yake cikin littafin Abu Ya'la Musnadin sa kenan da al-Bazzar da al-Imam Tabarani a cikin Mujamul Kabir labari ne tabbatacce daga labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine iya labarin ainihin kissar Khaybar to kamar yadda muka saba muka ambaci wasu abubuwa da basu inganta ba waɗanda kuma sun shahara a yakin Khaybar kafin mu kai ga batu akan abin da ke cikin yakin na hikimomi to abinda malamai suka yi magana akai wanda bai tabbata ba a Khaibara, wani labari ne kwaya daya shahararre kisa cewa Sayyidina Ali wanda shine komanda na wannan yaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dashi kamar yadda muka ce, aka ce da ya tafi bakin wannan gari yana rike da wata garkuwa da wani kafiri ya kawo mai sara, da ya kai garkuwan nan ya tare, da kafirin ya sara takobi akan garkuwan, sai garkuwan ta sace daga hannun Sayyidina Ali sai ta fadi, sai ya zama vulnerable kenan, ya zama a filin Allah. To da ya rasa wayar da zai, sai ya sukwani doki a guje, sai ya je jikin katangar garin, wato ganuwar, kofar ganuwar, kamar ka ce gate din ganuwar, wai sai ya kama shi sai ya jijjige shi, kawai ya fusgo shi, da shi ya dinga tarewa, ya tare nan, ya tare can, ya tare can, da aka gama yakin kuma ya wurgi da shi, sai da mutane 40 suka taru da kyar suka daga wannan kofa suka mai da ita aka gyara. Haka labarin yake, tana san kowa ya taɓa jin wannan labarin, ana faɗan shi a maulidi da kissoshi da sauransu. To wannan labari ne wanda yake gaskiya bai tabbata ba, kamar da Imam Adh-Dhahabi yake ambata. Wanda ya kawo labarin asali shine Muhammad ibn Ishaq a cikin sirarsa da Maghazi, da isnadi wanda yake illa illa guda biyu, akwai mubhami sannan kuma munqati, kamar da Zahabi ya faɗa a cikin Maghazi ɗinsa. Haka nan Ibn Kathirin da ya ambaci wannan kisa a cikin Al-Bidaya Nihaya shi ma ya ishara zuwa ga waɗannan illoli guda biyu. Haka kuma akwai wata riwaya da Imam Al-Bayhaqi ya ambata ta hanyar hakim malaminsa kenan, wanda ita ma Ibn Hajarin ya kawo ta a cikin Al-Isaba, yake cewa Al-Imam Abdullahi ibn Ahmad ibn Hanbal shine ya ruwaito ta kuma da isnadi wanda yake akwai maturuki a ciki. A takaice dai isnadin bai tabbata ba, labarin bai tabbata ba, baya ga nakara da ke ciki. Haka kuma Dr. Akram Diya Al-Umari a cikin abin nan Sahihu Sira shi ma ya ambaci wannan magana, har ma yake cewa wannan bai nufin rage darajar Sayyidina Ali ko misqala daraja. Sayyidina Ali jarumi ne, sanannen jarumi a cikin tarihin Musulunci, kuma falalar shi tabbatacciya ce, yana da falala, da wuya ma ka samu wani sahabi da yake da yawan hadisai da suka tabbatar da falalarsa waɗanda aka ruwaito kamar Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Ya ishe shi falala hadisi kwaya ɗaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata, wanda yake cikin Sahih Muslim, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Ali, kamar da shi Ali ya ba da labari, Annabi ya ce mishi la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq, babu wanda yake son Sayyidina Ali sai mu'mini, babu kuma wanda yake kin shi sai munafiki. Da haka kaunar Sayyidina Ali aqida ce daga cikin aqidan musulmi, ahlus sunna wal jama'a suna kaunarsa, sai dai su ba sa zakewa cikin kaunar irin zakewan da ɗan shi'a suke yi, har abin ya wuce makaɗi da rawa, ya wuce haddi na hankali, ya wuce haddi na ilimi, ya zama wani abu can daban wanda ya saba wa abin da aka sani a cikin shari'ar musulunci. Allah ya sa mu dace. Sai malam ya ce faslun fi ma kana fi ghazwati khaybara min ahkami min al-ahkam al-fiqhiyya, wannan gaba za ta yi bayani akan ababen da ke cikin yakin Khaibara na hukunce-hukunce na fiqh. Fa minha muharabatul kuffari wa muqatalatuhum fil ashhur al-hurum, daga ciki akwai halastin yakan kafirai da yin fito na fito da su, da yin fada da su a cikin watanni masu alfarma, irin al-Muharram, irin Zulqa'ada da Zulhijja da irin Shawwal, waɗanda da irin abin nan Rajab, dama Rajab ne da Zulqa'ada da Zulhijja da kuma Muharram, to waɗannan watanni masu alfarma waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya hana yaki a ciki, yas'alunaka an shahril harami qitalin fi, da kuma faɗin Allah ya allazina amanu la tuhillu sha'ira llahi wala shahra lharam wala lhadiya wala lqalaila, ta cikin suratul ma'ida kenan, zai ambata mana waɗannan bayanai. To Allah ya hana, amma kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yaki da kafirai a wannan, to ashe hanin yana da fassara. Fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raja'a min al-hudaybiya fi dhil-hijja, mun da ji a baya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin Hudaybiya ne a watan Zulhijja, watan aikin haji. Fa makasa biha ayyama, ya zauna a Madina ɗan kwanaki, thumma sara ila Khaibara fil Muharram, sannan ya kama hanyar Khaibara a cikin watan Muharram. kadhalika qala az-zuhri an urwa haka zuhri ya fada daga urwatu dan zubair am marwan wal miswar ibn makhrama daga marwan dan hakam daga al miswar ibn makhrama wa kadhalika qala al waqidi haka nan al waqidi shi ma ya fada yace kharaja fi awwali sanata sab'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa khaybar ne a farkon shekara ta 7 min al hijra ta ainihin lissafin hijra walakin filistidilali bidhalika nazar yace amma akwai ta baba game da kafa wannan hujja fa inna khurujahu kana fi awakhir al muharrami la fi awwali fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi daga madina zuwa khaybara ta faru ne a karshe karshen watan al muharram ba a farkon sa ba wa fatuha inma kana fi safari sai zam kenan yakin da akai a khaybara ba a yi shi a cikin wata mai alfarma ba an yi shi ne a cikin safa wa aqwa min hadha al-istidlal amma hujja mafi karfi fiye da wannan hujja da aka raunata game da halastin kaiwa kafire farmaki a wata mai alfarma bai'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ashabahu inda shajarati bai'atar ridwani ala al-kitab wannan abinda muka ji a baya na ainihin wato a chaffa da sahabbai suka wa annabi sallallahu alaihi wasallama a Hudaybiya a karkashin bishiya din nan sun masa mubaya'a akan yaki kuma wannan ya faru ne a cikin Zulhijja wa an wa Allah ya firru a cikin Zulkaada amin wa Allah ya firru kuma suka masa alƙawari akan ba za su gudu ba wa kanat fi Zulkaadati wannan kuma a cikin Zulkaada akai walakin la dalila fi dalika ji amma kuma shi ma wannan babu dalili a ciki لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغهم أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله وما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا مبايعني bayan ya samu labarin cewa kafiran makka sun kashe usmana kuma suna nufin su kai mishi farmaki kaga kenan ba shine yanzu ya kawo musu farmaki shi yazo umara ne amma su ne suke kokarin su yake shi to idan kuwa kafirai ne suka kawo farmaki babu sabani akan za a mai musu da irin abin da suka kawo na yaki ko a wani lokaci da annahu inma bai'ahum ala zalika lamma balagahu annahum kad katalu usmana wa hum yuriduna qitalahu fahina idin bai'a as-sahaba wala khilafa fi jawaz al-qitali fi ash-shahr al-harami idha bada al-adu yace babu sabani tsakanin malamai cewa idan kafirai ne suka fara kawo farmaki to za a ainihin yake shi wa innamal khilafu an yuqatila fi ibtida' shine abin sabanin shine musulmi su fara yaki su da kansu a wata mai alfarma fal jumhuru jawwazu malamai mafi yawa sun ce halas ne wa qalu suka ce tahrimul qitali fihi mansukh suka ce an soke wannan doka huwa madhhabul a'immatil arba'a rahimahumullah wannan shine madhhabul imamai guda hudu abu hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal Allah yake ce gafarta musu gaba ɗayan su wa zahaba ata'un wa ghayruhu ila annahu thabitun ghayru mansukh ata' shi da wani su cikin malamai su kuma suka tafi akan cewa wannan ainihin ka'ida ta hana yaki a watanni masu alfarma ba a soke ta ba tana nan wa kana ata'un yahlifu billahi ata'u yakan yi rantsuwa da Allah yace ma yahillu alqitalu fi ash-shahril haram yace na rantsa da Allah yaki bai halasta ba a wata mai alfarma wala nasakha tahrimahu shay'un ko babu abin da ya soke wannan ainihin haramci wa aqwa min hadhain al-istidlalain al-istidlal bi ishar an-nabi sallallahu alaihi wasallama lit-ta'if kuma dalili mafi karfi fiye da wannan dalili guda biyu wadanda ya kawo su kuma ya fada abin da ya soke dalilan yace shine a kafa hujja da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ma ainihin garin Ta'ifa kewaye ya kewaye shi ya kai farmaki gare shi fa innahu kharaja ilaiha fi awakhir shawwal annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa wannan gari a ƙarshen watan shawwal fa hasaraha ya kewaye garin fa hasarahum bid'an wa 20 layla kwanaki 20 da wani abu fa ba'daha kana fi dhil ka'dati daga wani sashen wannan kwanaki cikin watan Zulqa'da fa innahu fataha makka li asharin baqina min ramadan kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama dama ai ya ci makka da yaki ne a kwanaki goma na ƙarshen Ramadana wa aqama biha ba'd al-fathi 19 yaqsuru sala sanan nabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a maka kwana 19 yana qasu kamar da yake cikin Bukhari da ainihin wato daga hadisin Abdullahi dan Abbas yace fa kharaja ila Hawazin daga nan makka da yadda sai ya tafi Hawazin hore ne kenan wa kad baqiya min shawwal 20 yawman a lokacin saura kwanaki 20 shawwal ya kai fa fataha Allahu alaihi Hawazin Allah ya buda masa Hawazin wa qasama ghanaima ya raba ganima Hawazin thumma dhahaba sannan ya tafi minha daga Hawazin ila Taif zuwa Taifa fa hasaraha bid'an wa 20 layla yadona Taifa kwanaki 20 da wani wa hadha yaqtadi anna ba'daha fi dil qa'dati bila shak kaga wannan yana nuni zuwa ga cewa lalle babu shakka akan cewa wani bangare na wannan isar da aka yi Taifa to ya faru ne a cikin watan Zulqa'da wanda kuma ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma wa kad qila wasu kuma sun ce inna ma hasarahum bid'a 10 layla ya ainihin wato kewaye su ne kwana 10 wani abu ce zama ba a shiga Zulqa'da din bakin qala ibn hazm a cikin jawami'u sirra na ibn hazm yace wa huwa sahihu bila shak yace shi wannan labarin cewa insar din da aka yi musu kwana 10 wani abu ne ba kwana 20 da wani abu ba ibn hazm yace shine ingantacce babu ko shakka akan wannan sai malam yace wa hadha ajibun min wannan abu mamaki ne daga ibn hazm famin aina lahu hadha at-tashihu wal jazm bi ta ina yaje jajibo wannan ingantawa da yanke magana haka kada'an akai wa fi sahihaini an Anas bin Malik fi qissatu Taif alhalin gashi a cikin Bukhari da Muslim a qissa ta labarin Taifa labarin yakin Taifa din qala Anas yace fa hasarnahum 40 yawma muka kewaye su kwana 40 fasta'asu wa tamannu suka kafe suka tirje wa zakara alhaditha ya ambaci hadisin yana nan dogon hadisi yana cikin Bukhari da Muslim a cikin kitabul zakat na Muslim da kuma kitabul magazi babu ghazwatut taif a cikin sahih Bukhari duk da yake wannan farkon hadisin da ya kawo baya ciki farkon wancan magana na abin nan lafazi na farko tarful awwal baya cikin hadisi cewa fa hasarnahum 40 yawm baya cikin asalin hadisi amma ya tabbata cewa an musu hisari din an dade gashi ibn azmin dama shi kamar yadda Allah ya gafarta malamin Malam Albani yake fada yace in ya tashi cin maki to 100 zai ci in ya tashi faduwa kuma warwasa yake faduwa baya cin rabin maki to kaga shine irin wannan kaji ya ce shine huwa sahihu bila shak alalin kuma shine adhaifu bila shak Allah ya gafarta mai fa hadha al-hisam waqa'a fi dil-qa'dati bila rayb wannan hisar din da aka yi wa Taifa ya faru ne a watan Zulqa'da babu shakka akan haka kuma a hadha fala dalila fi qissa yace amma da haka babu dalili a wannan qissan cewa ya halatta ayyaki cikin watan akai farmaki ibtida'an cikin wata mai alfarma li anna ghazwat Taif kana min tamami ghazwatul Hawazin domin yakin Taif cikatan yakin Hawazin ne da aka riga aka fara a watan Shawwal وقد بدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال سو حوازن ده تيمكون متانن طائف سو suka fara yakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam man hazamu yayin da suka ruguje aka ci nasara akan su dakhala malikuhum wa huwa malik ibn auf an-nadri ma'a saqih fi hisn al-taif muharibina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai shugaban su shine malik ibn auf an-nadri sai ya gudu ya je ya shiga cikin garin Taifa ya buya tare da mutanen Taifa suka bashi kariya suna hada dunduna dan su ci gaba da yakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka manzo Allah ya zo ya karasa yaki shi fa kana ghazwuhum min tamami al-ghazwati allati shara'a Allah shara'a fiha sai zama wannan cikon yakin da ya riga ya fara ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam Allah shine mafi sanin gaskiya game da wannan za mu saurara anan musa kasar na gaba insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum